so basana chanza ba tawa so kici wacce zana nuna ba soyayya san san kauna ba kamar manuna tarayya na dan wanka domin ki ne sai ki sanya mutaka daidai mu kewaya a alƙarya son ni shi na ba ki karba zuciyata ta ki za ta raba
So the key.